yayin da take shirye-shiryen bukukuwan cika shekaru 62 da kafuwa. Rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce tana ci gaba da samun sabbin jiragen ruwan yaki, baicin kuma kara inganta waɗanda ake da su a halin yanzu. Kamar yadda babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Ikwe Ibas ke cewa,
"Najeriya Navy recently acquired 6 Usia fast
kwanan nan rundunar sojojin ruwan Najeriya ta sami karin wasu jiragen ruwan yaki daga kasar Faransa har guda 6 kuma za a kaddamar da su nan ba da jimawa ba. Ya zuwa yanzu cikin wannan shekara a jimlace kimanin sabbin jirage 173 kenan muka samu. Waɗannan jirage sun taka rawa gaya wajen inganta aikin mu na kara samar da tsaro a baki ɗayan Najeriya ta bangaren ruwa." Vice Admiral Ibas ya ci gaba da cewa,
"The Nigerian Navy has adopted a double-pronged strategy."
Dundunar sojojin ruwan Najeriya na kara daukar matakai masu dubu biyu wajen cimma muradunta a samar da karin jirage, koda baya ga sayo sabbin jirage daga ƙetare. A ɗaya bangaren kuma, muna haɗa kai da injiniyoyinmu a nan cikin gida wajen samar da wasu karin jiragen.
"The Nigerian Navy is complementing with local construction of ships."
A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, wannan mataki na kara samar da sabbin jiragen ruwan yaki ga rundunar sojojin ruwan zai yi tasiri wajen samar da tsaro.
"Idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya da shi, dole ne mu ga muhimmancin rundunar jirage ruwa take da shi a wurin tsaron ƙasa. Saboda haka duk wani gudunmuwa da za a yi ma ita wannan runduna ta sojojin ruwa kenan ba zai yawa ba. Kuma idan muka diba baya irin rikon tsakanin kashi wadda gwamnatoci aka yi ma wannan bangaren na hukumar soja, gaskiya sai dai mu yaba mu ita wannan gwamnatin yadda ta kusan ta zo take kokarin karfafa wannan runduna ta ruwa. Ba shakka samun jirage da kuma horo wa'anda su sojoji na rundunar ta ruwa suke samu zai taimaka ma ƙasa a wurin kare kanta daga wani farmaki wanda za ta fito mata da shi daga ta waje kenan."
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.